bariki sansanin sojoji sansani.
Idan biki sansanin ƴan mata
sansani. Bariki sansanin sojoji sansani. Idan biki sansanin ƴan mata
sansani.
Bariki sansanin sojoji sansani. Kyauna kaman ni kin fi ƴan mata yan birni, kyau ya fi lafiya.